The horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught. History must be learned.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris kenan muryar ta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin ajiye bayin. Tace tilas ne a tuna da firgicin da ya faru a nan. Ba za a iya hanawa ba. Tilas ne a koyar da shi. Tilas ne a koyi tarihi. Yayin da ake zagayawa da Kamala Harris da mai gidanta Doug Emhoff, tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musgunawa bayi a daidai wurin da suke tafiya. Akwai lokacin da uwar gida Harris ta dan tsaya ta goge hancinta ta shaki iska, musamman lokacin da aka nuna mata kurkukun bayi mata. A cikin jawabinta ta kara da cewa,
"They were kidnapped from their homes. They were transported hundreds of miles from their homes.
An sace su daga gidajensu. Aka kwashe ɗaruruwan mil ana tafiya da su. Ba su da tabbacin inda suka dusa. Sai suka zo wannan wuri mai ban tsoro. Kace wasu sun mutu da yawa, kuma sun ji yunwa, kuma aka azabtar da su. An yi wasu mata fyaɗe kafin a yi tafiya da su na dubban mil daga gidansu domin a sayar da su ga wasu da ake kira ‘yan kasuwa, a kai su Amurka zuwa Caribbean don su zama bayi. Shin ko mai mataimakiyar shugaba Kamala Harris ta gani wanda ya jijjiga ta haka? Tambayar da na yi wa Malam Abubakar Garba Usman, ɗan jarida ko masanin tarihi kenan.
Idan in ka shiga wurin kaga cewa ga kanna ake tafiyar da mutane zuwa su je su yi bauta, bautan dole, bautan tilas, gaskiya akwai takaici kwarai da gaske. Ranar da na shiga wurin ba yanda za a yi, dole sai na yi hawaye, kuma na yi hawaye saboda su suka zo turawa Ingila suka gina abin da ake ce mai dangion. Dangion wato kurkuku ne mai duhu kwarai da gaske. Idan mutum na wurin baya gane wani dan wasu ma da ke kusa da shi, baya gane ko mutum na kusa da shi, sai mai shi ya taba shi. Bayan haka suka gina wani wuri kuma da ake ce mai the point of no return, inda ake daukan bayin ake sa su cikin jirgi. Da mutum ya gare ya kai the point of no return, ma'anar shi inda zaka baka iya dawowa, ko an saki kama ba za ka iya dawo. Don kan da aka gina wurin, mutum bai samu dama ya dawo. Da mutum ya yi rigima, sai dai ya fada cikin ruwa ya halaka, ko kuwa a'a ya yadda a sa shi cikin wannan jirgi a tafi da shi ya je ya wannan bauta na dole. To kaga kan da aka ci zarafin dan Adam kenan.
Uwar gida Kamala Harris bata kawo batun diyya ga kasashen da aka kwashe jama'ar su zuwa kasashen waje domin cinikin bayi ba. Sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti kuma masanin tarihi Malam Isa Abdulsalam yace Amurka bata yi laifin cinikin bayi ba, domin haka ba lalle bane ta yi batun diyya ba.
Amma ba za ka masa ma American ta composite ba, domin kasan American ba ta da history kaman ta slavery. Slavery da kashi da aka yi na cinikin bayi Turawa na kasan Europe suka yi. So shi muna kira wasu kasa kaman the Dutch, the British, the Germans, su ne muke ganin kasan ne ga asalin su suka zo kasan Africa, suka hassasa wanga sai da sayarwan bayi a Africa. So shi ina ra'ayin gaskiya ya kamata a duba a ba wani tallafa ma Africa wani kudi na compensation wanda yake zai kawo mu na kwanciyar hankali. Amma in American da su taimaka mana wannan abu da ya mu da rani, amma ba za mu ce kaman kasa American da kanta ta yi ba. Domin a tarihin mu kasan mu na Ghana, kwanci Africa, ba wani tarihi mai gurawa ai American su za su ga shiga wannan same bayi.
Uwar gida Kamala Harris dai ita ce mataimakiyar shugaban kasar Amurka bakar fata na farko da ta ziyarci wannan sansanin ajiyar bayi na Cape Coast. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.